A ranar Litinin ne, shugaban kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Air Peace, Alan Onyema, a madadin sauran kamfanonin jiragen saman kasuwa, ya bayyana cewa nan da kwanaki kaɗan za su janye aikin su a fadin kasar, a bisa dalilin gagarumin ƙari a farashin makamashin tafiyar da aikin jiragen saman nasu da 'yan kasuwan mai suka yi, musamman a baya-bayan nan. Yana mai cewa 'yan kasuwan mai su fito fili su faɗa wa al'umma nawa suke saida litar su don a gano wake ƙwaruwa tsakanin ɓangarorin biyu.
Did you buy this product per liter? By now you must have computed unit cost per liter. So you asked this question several times, sir. Nobody has answered the question. I have the mandate of every airline in this country to announce to you, sir, that Israel can't come down from their rooftop. We have only 3 more days to be able to fly. We are not threatening this country. We've been subsidizing what we are doing. Rates as of today, 630, 640, 605.
Sai dai jim kaɗan bayan da labarin matakin da kamfanonin jiragen saman ke shirin ɗauka ya kai ga wasu masu ruwa da tsakiya a ƙasar. Kamfanin man fetur na Najeriya tare da haɗin gwiwar mataimakin kakakin majalisar wakilai Ahmad Idris Wasi sun shiga tsakani don samar da mafita mai ɗorewa, in ji shugaban kamfanin NNPC Malam Mili Kyari.
Yanzu an samu sauki, shi mataimakin majalisa Honorable Wasi ya kira mu kuma muka zanna muka tattauna, karshe da an samu sulhu, dama maganan farashi ne ba wai rashin ban aka yi ba na jiragen sama. Abin da ya faru shi ne domin abubuwan da suka canza kasuwannin duniya, wannan 'yan kasuwa suka daga birnin da suke saida na jiragen sama, kuma wannan da zahiri ne zai yi wa talaka wuya domin biyan kuɗin jirgin sama dole zai tashi. Shi yasa suka yi dan wannan shi shugaban majalisa ya kira wannan taro, kuma alhamdulillah an samu sulhu. Sulhun shi ne na farko nan zuwa cikin kwana uku da gajiya kenan. Allah ya yarda, za a an dawo da farashin zuwa kasayin kasuwa sun jirga sun dawo da jirgin zuwa naira 500 a kowane jita, kuma ban da haka cikin kwana uku za a zura su tattauna yadda za a rinka sa farashin man domin kada naira samu bambance farashi da ake samu tsakanin kasayin kasuwa zuwa wancan, kuma wannan tattauna zai kawo shiri a kan wannan al'amarin.
A game da batun da Allen Onyema ya yi kan Abbas Lasi sun shigowa da man da suke bukata, wato makamashi a sha'anin tafiyar da ayyukansu, Malam Mili Kyari ya ce.
Da yake man jirgin sama kowa na iya shigo da shi, inda kana da sararin da kuma majina da ake bukata, sai bi da haka su ma ba dama suna hasu su samu kudin kasuwa ko bus ko su da kansu ba su na su shigo da man nan.
A sama da shekaru biyu da suka gabata aka fara fuskantar ƙari a farashin tikitin jiragen sama a Najeriya, lamarin da a baya ake alakanta da durkushewar tattalin arziki sakamakon tasirin annobar corona virus kafin tsadan mai na baya-bayan nan. Tun ba yau bane fasinjoji masu zirga-zirga ta jiragen sama a Najeriya, musamman dan kasuwanci, kan tashin farashin tikiti.
Sunana Muhammadu Mubarak. Gaskiya wannan ƙarin kuɗin tikitin jirgi da aka samu abu ne wanda ya taɓa duk wanda yake sana'ar shi, ba waje ɗaya yake zama ba, inda duk inda ya zama to yau kana wancan gari, gobe kana wannan gari, dole abun ya taɓa ka. Domin ƙari ne ba wai kaso kalilan daga cikin ainihin abin da ake biya da. Domin a da za ka iya samun tiket daga Kano zuwa Abuja ko Lagos ƙasa da 30,000, amma yanzu ya kawo duk inda za ka je duk daɗewar da za ka yi irin da bukin daga 50,000 yake fara. To wannan gaskiya abu ne wanda ya kawo tsaiko sosai a cikin zirga-zirga ta, musamman irin aikin da nake wanda ba waje ɗaya nake zama ba.
Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.